نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanan wata 22 ga watan Al-Muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 7 ga watan 7 ga watan 7 shekara 2026 shekara miladiya. Yan uwa, za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na Sifatus Salah, wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah. Idan ba manta ba, jiya ƴan uwa mun tsaya ne daidai gabar da malam ke mana bayani game da yadda ya kamata masallaci ya tsaya da zuciyarsa yana hararo abubuwan da yake karantawa lokacin da yake gani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan yana tsaye yana karanta suratul Fatiha, lokacin kuma da mutum ya sujjada nan ma ya rinka sawa a zuciyarsa, yanzu ya samu wani kusanci ne na musamman da Allah madaukakin sarki a cikin sallarsa. Zamu tashi daidai gabar da malai ce hadhihi al-ma'ani al-'azimatu, haka ne ko? Yawwa. Kafin mu ci gaba da karatu, yanzu wani ɗan uwa yake ce min wata ƴar uwa ta sa shi da Allah ya yi tambaya a cikin ƴan uwa mata da suke sauraron karatuttuka daga gida, cewa karatun da muka yi na wancan sati inda muka fassara ayoyin suratul mu'minuna, faɗin Allah maɗaukakin sarki wallazina hum lizzakati fa'iluna, ita ce tana buƙatar ƙarin bayani game da wannan gabar. To dama dai wannan ayar ai in za ku iya tunawa riba kafa ce kawai ko? Gundarin abin da muke bayani a kansa shine wallazina hum ala salatihim khashi'una, wallazina fi salatihim khashi'una, da kuma wallazina ala salawatihim yuhafizuna, waɗannan su ne. To muka ce wallazina hum lizzakati fa'iluna su ne waɗanda game da zakkarsu suna aikatawa. Sai muka ce malamai sun yi bayani guda biyu game da zakka a nan wajen, wanda jumhurul ulama sun tafi akan cewa zakka ake nufi ta wajibi ta kuɗi. Idan kana da dukiya ta kai nisabi, dole ne ka fitar da kashi 1/40, sannan idan ta kai shekara. Haka nan in kana da dabbobi ko amfanin gona, dole ne ka fitar da zakka gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara. Yayin da wasu malamai suka ce a'a, zakka da ake nufi a nan wajen wallazina hum lizzakati fa'iluna ita ce zakatun nafs, zakkar rai, zakkar zuciya, ba zakkar kuɗi ba. Wanda mun kawo dalilai ko daga ciki suka ce Allah maɗaukakin sarki yana haɗa zakka ne da me? Da sallah. Amma nan wajen kuma Allah subhanahu wataala ya kawo su arabi. Sannan lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai bayani game da zakka ta kuɗi, yakan yi bayani da lafazin al'ita, nan kuma sai amfani da lafazin alfi'ilu wallazina lizzakati fa'iluna da sauran abubuwan da muka ambata. Abinda ake nufi da zakatun nafs ɗan uwa shine tsarkake zuciya daga dukkanin abubuwan da suke gurɓata su lalata zuciya. Mafi girman abinda ke lalata zuciya shine shirka. Mafi girman abinda ke lalata zuciya ita ce shirka, haɗa Allah da subhanahu wata'ala da wani a cikin bauta, sannan sai bid'a, sannan sai saban Allah, sannan sai sauran dukkanin amradul qulub, abinda ya shafi hasada, nunkufurci, girman kai, hikidi da sauran duk abinda ke lalata zuciya, waɗannan su ake kira amradul qulub. To mutum ya yi ƙoƙari ya ga ya tsarkake, ya tsaftace zuciyarsa daga waɗannan abubuwa. Idan mutum ya yi haka, to ya samu zakatun nafs kenan. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zakatun nafs, wannan a gurguje kenan. malati hadhihi al-ma'ani al-'azimatu wadannan ma'anoni masu girma da muka ambata game da yadda mutun ya kamata a ce ya tsaya ya maida hankali wajen tunawa da abin da yake lokacin da yake sallah malati laitana nash'uru biha inda salati kai can ina ma muna jin su yayin da muke sallah ina ma muna hararo su yayin da muke sallah falau annana sha'arna biha wa nas'alullaha an yu'inana ala dhalika malati da a ce muna hararo su lokacin da muke sallah muna jin su a ranmu sai malami addu'a yace Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka taimake mu akan haka lakunna nansarifu minas salati malati to da mun kasance za mu fita daga sallah idan mun gama wannan sallar da muka tsaya muka bada zuciyar mu muka tuna Allah a cikin ta da mun gama mun yi sallama mun fita daga cikin ta bi qulubin ghairil qulubi allati dakhalna fiha da wasu irin zukata ba irin zukatan da muka shiga sallar da su ba dan uwa an fahimci wannan ayko irin zuciyar da ka shiga sallah da ita tana tunane-tunanen duniya idan ka shiga sallah tsam ka tsaya kai tunanin Allah a cikin ta ka hararo abubuwan da muka ambata jiya da sauran wallahi idan ka fita daga sallah sai ka ji ka dan canza haka al'abarin yake jiya wani ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke karatu da shi ya kira wani da yamma musamman ya kira wani a waya sai yake ce min wallahi yau da zai sallar azhar sai ya ce bari ya gwada abin da ake a karatu wallahi ko ya ce min da ya gwada ya ce wallahi sai ya ji shi wanda ba yace da ya tsaya kawai ya rinka hararato lokacin da yake karanta fatiha Allah yana bashi amsa kamar yana magana ne Allah yana sai ya rinka jinsa kamar wani ba shi bane haka eh da ya fita daga sallah sai ya ji ya danyi wani cajin imaninsa to haka ne ba ma gwada ne kai ma ka gwada an jima ka gani insha Allah ta'ala duk sallolin mu rinka gwada haka zaka ga canji ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya ba mu iko malaiti walazdada al-insanu nuran fil qalbi wa sururan wa farhan da kuma mutun ya ƙara samun haske a cikin zuciyarsa da sururi da farin ciki wan bisatan da kuma yalwa a cikin zuciyarsa walihaza kanati salatu qurrata aini rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi sa sallah ta kasance ita ce farin ciki sanyin idanuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bambancin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mu shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wani abu ya dame shi duk lokacin da yake cikin damuwa duk lokacin da yake so ya samu sa'ada da farin ciki sallah yake tayarwa an fahimta yan uwa sallah yake tayarwa sai ya samu wannan farin cikin da sa'ada wato jin dadin sa shi suna cikin sallah kamar yadda ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda mu kuma bambancin mu shine da yawa muna yin sallah ne dan mu sauke nauyi an gaya mana an karanta mana daga cikin abin da Allah ya farlanta mana akwai me akwai sallah to ba ka so a ce wani abin da Allah ya wajabta maka yazo ya wuce baka yi ba da lokacin sallah sai ka tashi ka je kai sallah dan ka sauke nauyi galibi wannan shine mafi girman hadafin mu da muke yin sallah to shi sa sai kai sallar ka gama kawai sai kaga kai wani abu ne dan ka sauke nauyi kamar kai ne kana jin bayan gida ka je ka ci gaban daki kai ka sauke nauyi ka fito sai ka ci gaba da harkokinka zaka tuno cewa kai wani abu ne na musamman babu wani abu na musamman da kai to haka galibi muke ji amma shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana samun farin ciki ne yana samun annashuwa ne yana samun jin dadi ne idan ya shiga cikin sallah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ma fa zaka iya haka wallahi zaka iya haka lokacin da sallar ka ta zamto zuciyarka tana komawa ga Allah madaukakin sarki dole ka rinka jin wannan garbi da zaki na sallar lokacin da kake yin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hubbiba qala alaihi salatu wasalam hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisaa wat-tibu wa ju'ila qurratu 'aini fis salati annabi yace hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisaa wat-tibu an sanya min so a cikin zuciyata min ad-dunya daga dukkan abin da yake na duniya abinda Allah madaukakin sarki ya sanya min sansa abubuwa guda biyu ne akwai turare akwai mata annabi yana son turare kamar yadda yake son mata so irin wanda addini ya tsara so irin wanda shari'a ta tsara shine ka so matakka ta aure matakka ta aure ka so ta wannan ba komai bane wannan ba wani abu bane wannan ba na ƙasa bane hasali ma wannan menene cika ce duk mutumin da za a ce yana da matar aure baya santa, ko a ce wani kwata-kwata ba shi da aure amma baya san mata, to sai a ce wannan nakasasshe ne, tawayayye ne a cikin maza, ba cikakken namiji ba. Ina ba ta fahimta. Dan ai babu wanda yake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cika da isa da matsayi a wajen Allah, amma yace yana san mata. Saboda kadan kaso mata ba wani abu ne, so wanda shari'a ba ta tada shi ba shine abin da shari'a ta hana. Sannan Annabi yana san turare sallallahu alaihi wasallam, yana san kanshi, Annabi baya san wari, baya san bashi, baya san tashi. Tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. Shi yasa akan gane Annabi ma ya bi ta lungu idan aka ji turaren sa. Akan gane Annabi ya dafa kan yaro idan aka ji kanshin turaren sa na tashi sallallahu alaihi wasallam. Eh, kaga turare ne kenan, iya turare mai kyau Annabi yake amfani da shi. Annabi yace yana san an sanya masa san mata da turare a cikin rayuwar duniya. Sai yace waju'ila qurratu aini, sannan an sanya min hasken idanuwana, farin ciki na fis salati, yana cikin sallah ne kawai. Eh, shi yasa idza hazabahu al'amru fazi'a ila salah. Idan abu ya dami Annabi sallallahu alaihi wasallam, abiya yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin damuwa, fazi'a ila salah, kamar kai ne kai sauri ka tafi inda zaka je ka samu salama. Shi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace Allahu akbar, ya fara gani da Allah, shikenan sai ya manta da wancan damuwa. Eh, wanda abin takeici zaka ga musulmi mai amsa sunan musulmi, shi kuma abin da yake faranta masa rai shine ji music. Idan yana cikin damuwa sai danna music, sai rinka gida kai, shikenan sai ya fita a cikin damuwa. Kaga wannan ai bala'i ya kai bala'i kenan. Eh, ya kasance abincin zuciyarka shine saban Allah, mizmaru shaydan, garayen shaydan ita kake samun nutsuwa da ita. Wallahi dan uwana mai albarka, akwai tsatsa a cikin zuciyarka, akwai matsalai sauri ka gyara. Wani kuma shi abin da ke fitar da shi daga cikin damuwa shine dan yi zuke-zuke. Wai lokacin da ya ji shi a cikin damuwa, abin da yake gani zai tafi masa da damuwa shine sai ya gosar da hankalinsa, shine sai ya samu wiwi ya sha, ko ya afa kwaya, ko ya sha benilin, ko ya sha wani abu. Wai idan hankalinsa ya gushe, wai sai ya ga kamar zai fita daga damuwa, to in ya dawo hankalin ba. Mai inda ka san shaydan fitinanne ne, hankalinka yana dawa zaka tuna wancan abu. Wancan abin da ya saka damuwar hankalinka yana dawa zaka tuna shi. To ina damuwar take kuma, sai ya ƙara afota. To mutum zai ta zamtowa cikin me? Cikin rashin hankali. Eh, Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. Da ambaton Allah ne ake samun nutsuwa a zuciya, wallahi dan uwa. Ba wani abu da zaka samu nutsuwa da shi in ba ambaton Allah ba. Ita zuciya akwai abincinta da Allah ya ware. Duk yadda ka kai da samun kuɗi da matsayi da yadda mutane suke girmama ka, wallahi idan baka samu abincin zuciya ba, zuciyarka ba za ta samu nutsuwa. Abincinta haka, yadda ka san jikinka dole sai ka ci shinkafa, ka ci masara, ka ci kaza, sannan ka samu nutsuwa. To haka zuciya ita ma akwai abin da Allah ya ware mata. Me Allah ya ware zuciya shine ambaton Allah. Shi yasa kaga bambancin makina da duk wanda ba musulmi ba. Duk wanda ba musulmi ba, wallahi zuciyarsa ba annace take. Kalle shi da kyau a firgice yake. Sai kaga ga kuɗi, ga matsayi, ga komai, amma mutum kullun a cikin kunci yake da damuwa. Shi yasa ku kalli hanyoyin da Turawa da sauran waɗanda ba musulmi ba suke bi wajen busar da bakin ciki a cikin damuwa. Sai kaga abin dariya. Wani shine ya tawo bakin ruwa, ya je ya zauna yana kallon mutane tsirara ana ta abin da shine abin da yake faranta masa. Kalla. Wani kuma ya tafi club, ya je irin waɗannan abubuwan waɗanda zaka ga abubuwa ne na rashin mutuntaka, su ne suke faranta masa rai. Amma kai in musulmi ne, lokacin da abu ya dame ka, kamar la ilaha illallah wal azizul ali azizul halim, da sauransu ka fara addu'a, shikenan sai ga Allah ya tafi maka da ita. Wannan addinin musulunci kenan. Allah subhanahu wataala, mun gode maka. Malai yace fassalatu qurratu uyunil mu'minina, salla ita ce hasken idanuwan mu'minai, lakin tafutuna fiha hadhihi alma'ani, sai dai kash wannan ma'ana din tana wuce da yawa daga cikin mu, shine samun wannan hasken idanuwan idan muka shiga sallah. Li'anna la la nas tash'uru ma fiha min hadhihi alma'ani aljalilati alazima, saboda da yawa daga cikin mu ba ma jiyo wannan ma'anar mai girma mai matukar matsayi. Wa ahammu shay'in arahu fi salati ba'da an يجري الإنسان أفعالها على السنة هو حضور القلب مال أثمي يتي مبي مهمان تن أبند نغني أتكين سلا مبي مهمان تن أبند كيسا سلا متن تإنغانتا بايام متن ياغدان الد أيوكن سلا أكن سنر مزان الله صلى الله عليه وسلم يدع النبي كومين أيكن سلا كيوانا قال يتي بايام وانن بابا أبند يكي د مهمان تي أتكين سلا كمار حضور القلب حالتو د زوتيا kawo da zuciya dawo da ita kan aikin da kake ita ce sallah da tuna ayyukan da kake gabatarwa a cikin sallar da alakanta su da wanda kake yi ibadar shine Allah madaukakin sarki babu abin da yake wannan li'anna kafiran minan nasi al'ana malai ce saboda da yawa daga cikin mutane yanzu zaka ga la tatasallatu alaihi alhawajis wal waswas illa idha dakhala fi salati tunanin nika da suke fadowa zuciya da waswasi ba sa samun tasiri akan su sai mutun ya shiga sallah wallahi sai kaga yanzu lafiya kalau kake babu abin da kake tunani amma ce ne Allahu akbar ka gani idan ka ce Allahu akbar sai ga tunanin naka na shekara 20 ma sun buzuru idan makarasta nan da zaka shishi dan sai ya kirkiro ne ya kawo maka wallahi dole dai sai ya lalata maka sallah malai ce wa ma azalika tajiduhu yuwaswisu wa yuhawjisu fi ashiya'in laysa laha fa'idun itlaqan tare da haka sai ka samu mutum yana waswasi yana tunane a cikin sallar sa cikin abubuwan da ba su da fa'ida ma kwata kwata wani lokacin ma sai kaga abun mamaki da takeici idan mutum ya tada sallah abin da fa yake tunani abin saban Allah ne sallah kake yi fa a gaban Allah Allah ya fuskance ka amma kana tunanin abubuwan da yake saban sa ne kaga zuciya ai ta kai mata kake to wannan ɗaya daga cikin aikin shedan kenan wa bi mujarradi ma yantahi min as-salati kuma da zarar mutun ya gama sallar tasa ya ce assalamu alaikum wa yusallimu ya sallami sallar sa tatiru anhu kullu hadhihi al-hawajis sai ka samu duk waɗannan abubuwan da suke faduwa zuciya sai ke tunanin su dukkanin su sun yi me sun tashi ya basu kana cewa assalamu alaikum tunanin ma nake a cikin sa Allah wani lokaci ka manta ɗan uwa ba ka bari wallahi tunanin ma da kai shi a cikin sallah wanda ya lalata maka sallar ko ki ne ma lalata maka sallah in ka ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ka tuno shi kuma ka rasa sai ka ce wani tunani ma kake barin dora sai ka rasa shi ba ya zama abin da yake so ba shikenan ya tafi ya baka ya kyale ka walamma kanat hadhihi salatu a'zamu amalin yaqumu bihi al-jism balaci yayin da sallah ta kasance ita ce mafi girman aikin da jiki yake tsayawa don yin sa sullita ash-shaytanu ala bani adama fiha sai aka sallada shedan a cikin sallah wa dan adam dan a jarrabe shi sai ba kai an sallada maka shedan bane haka a jarraba ce dan mu sani yan uwana masu albarka dukkanin rayuwar dan adam ita jarrabawa ce da ta ibadar da ta mu'amala duka jarrabawa ce daga lokacin da mutun ya kai shekarun balaga zuwa lokacin mutuwar sa to ya dauka yana cikin tafiya ne a makaranta a aji ma'ana jarabawa ake har ka kai ga mutuwarka idan ka mutu ka je wajen Allah subhanahu wataala to a lokacin kuma za a samu damar kallar zul din abinda mutun ya a cikin aikin sa na duniya saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya sanya shedan kuma ya bashi dama ya iya maka waswasi a cikin sallarka dan ya jarrabe ka yaga zaka kafe zaka tabbata zaka yaki da shedan yana yi kana yi jarabawa ce Allah ba mu ikon cin jarabawa hatta ya ce ilahi har shedan ya sami ikon zuwa gare shi fa yahulu bainahu wa bain salatihi ya shiga tsakanin sa da tsakanin sallar sa tanya sa masa tunanin nuka yaqulu sai kaji shedan yana ce maka uzkur kaza tuna kaza fa tuna kaza ya rinka kawo maka wasu abubuwa tuna kaza fa yashghaluhu an salatihi ya shagaltar da mai sallah game da sallar sa ثم اذا انتهى الانسان من الصلاه سنن دان ادم da zarar ya gama sallar tasa ya sallame qarat hadhihi alwaswas bimujarrad ay yusallima sai wannan waswasin duka sai ya tashi sai ya tafi sai ka neme shi ka rasa da mujarradin kai sallama kai sai ka neme shi ka rasa lianna ash-shaytana harisun ala ay yahula bayna al-insani wa salati saboda shaytan mai matakar kwadayi ne wajen yaga ya shiga tsakanin mutum da sallarsa hatta ta kuna salatuhu qushuran dan yaga sallar mutun ta zama to kawai bawo fanko alqashru shine kamar ka bare rake bawar rake shine qashr cikin kuma shine allubu inda zaka sha din mangwaro in ka bare fata gonda mangwaro ma fata ana sha amma irin abin da ba shi da amfani ka bare fata kamar kwai wannan abin da ke jikin kwai in ka bare shi sai ka yadda shi ana cin wannan abin to shine kushur shi wannan kwanduwar ita ce lubu abin da zaka ci din to dan sallar mutum ta kasance kawai bawo ne ba abin ba wani la fa'ida shine mallaye ce la fa'idata minha ba ta da wata fa'ida ba wata fa'ida da aka samu a cikin ta kawai dai kai sallah ne ka sauke nauyi amma idan da sakamako ake barwa sakamakonka zaka ga sakamako ne na faduwa da zaka yi bakin ciki da ganin sa ba farin ciki ba Allah kiyaye li'anna shaytana saboda shaytan inna ma kafara bi tarki jinsi salat mallaye ce saboda shaytan kada ku manta ayyuwa ya kafirta ne Allah ya kore shi daga aljanna ne ya sako da shi kasa daga cikin mala'iku saboda me ya kafircewa wani jinsi daga cikin jinsin sallah ba haka bane kada ka manta abinda ya raba shaydan da Allah madaukakin sarki ya raba shi daga cikin mala'iku ya raba shi daga sama shine wani jinsi daga cikin sallah ita ce sujada aka ce yayi ki ba haka bane yan uwa to yanzu kai kuma sallar ka cokan yake so ya hana ka shi ya kafirta ya halaka saboda sujada guda ɗaya kawai kai kuma zai zuwe maka asara sallar ka gaba daya dan me za a kore shi saboda sujada kai kuma ya baka karin kai kullun kullun a'a ba za ta yi ba to shi sa dole barin kalura allazi umira fiha wanda aka umarce shi yayi walakinahu istakbara wa aba fa kafara yayi girman kai yaki yayi wannan sujadar fa kafara sai ya kafirta fa hadha allazi kafara bihi wannan abinda shaydan ya kafirta saboda shi ita ce sujada yuridu ay yahula bayna ibni adama wa baynahu shi ne yake so ya shiga tsakanin dan adam da ita sujadar yadda yake kai ma ya hana kai fatakununa me sawa'a ba haka bane ku kasance guri da kai da shi dama shi ba shaydan dukkanin sa'ayinsa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir duk sa'ayin shaydan yan uwa abu daya yake bukata inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir yana kiran ɗan inasa inasa ne yana kiran ɗan tawagarsa dan kawai su kasance a cikin wutar jahannama tare idan shi ɗaya samu wannan shikenan shi ya biya dan shi a yanzun nan da muke magana ya riga ya san cewa shi ɗan wutar baya buƙatar wani tawilu ya san shi ɗan wutar ne yanzu me ya rage abinda ba washe yake cewa mutuwar yawa aka ce to kakar yake so ya samu don Allah da babu mu a cikin wannan kakar insha Allah ta'ala mala yace hatta la ya'ti biha ala wajhi al-kamal har ya kasance mutum bai iya yin sallah ya zo da ita ba a fuska cikakkiyar da Allah madaukakin sarki yake bukata wayuzkar ana ambatar wata kissa ta malam abu hanifa anna rajulan ja'a lil-imam abi hanifa wani mutum ne zo jan malam abu hanifa yace da shi rahimahullah Allah ya masa rahama wa qala ya shaykh yace ya akramaka Allah ya malam inni nasitu kaza wa kaza yace wallahi wani abu ke damuna akwai wani abu mai muhimmanci kaza da kaza na manta shi nayi tuna na kasa li amrin kana aziman indahu wani al'amari ne mai girma a wajensa shi mutum da yake tambaya kuma ya kasa tuna abu rashin tuna shi kuma zai iya jawo masa matsala a rayuwarsa wayu fayutu alaihi shay'an kaseeran idha nasiyahu kuma wani abu mai girma zai iya kwace masa idan ya manta wannan abun bai iya tuna shi ba faqala lahu baruku da amsar da imam abu hanifa ya bashi sai yace da shi idhhab fa salli je ka tare sallah akmala je kai alula ka shiga sallar nafila fa innaka satadhkur kana farawa zaka tuna in Allah ya yarda fa dhahaba ar-rajulu sai mutumin yaje alula falamma shara'a fi salati yayin da ya shiga sallah ya fara ta tadhakkara alladhi kana nasiyan sai gashi ya tuna duk wani abin da ya manta na fata an fahimta sai gashi ya tuna wai kaji shaydan da ya bari wancan abin da ya bari sallar ka mai kyau ta karba a wajen Allah gwanda ya tuno maka wancan abin da zaka same shi a duniya kun ji muguntar shaydan ko wato da ya bari ka sami yarda a wajen Allah ka sami ladan sallar cikakke a'a gwanda ya tuna maka wancan abin da zaka samu duniyar ka ta gyaru amma lahira ka ta lalace kun ji ko shi sa shaydan shi yakan iya sakin wani abu dan ya samu wani abu yakan iya baka dama ka zama wani abu dan ya hana ka wani abu amma ka sani duk abin da shaydan zai hana ka din yafi wancan muhimmanci ina fata an fahimta yeah. shi sa maka'idu shaytan suna da yawa yanku eh kaje karanta littafin ighafatul lahfad amma sayyid ash-shaytan na malam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ighafatul lahfad kai dauki ga wanda yake cikin wani hali game da makircin shaytan kaje ta inda shaytan yake shigo mutane na'am ba zai riki Allah ya baka ba amma zai sa ka a hanyar da zaka iya samu zai tuna maka abun ko ya tura ka ta hanyar da zaka iya samu ta yadda zaka iya manta lahira ina fata an fahimta to haka yake haka nan wacce littafi na malam Abdulrahman ibn al-Jawzi shi ma inda batun abin da ya shafi makircin shaytan ne yana da fa'ida kwarai daga sai wannan littafin ya dan kwanta mu talbisu iblis da kyau talbisu iblis kaje da shaytan yake labbasa wa mutane wato littafin yayi kyau sosai da sosai saboda duk sai da ya bayani inda shaytan yake shigo mutane yayi bayani da shaytan yake shigo masu karatun alqur'ani makarantar alqur'ani alarammomi mahaddata yadda yake shigo malaman hadisi yadda yake shigo masu wa'azi ba ma wai ga magarba ba wannan masu addinin mu ake bayani ba kai kana tsammani kai alaramma bane kai mai addini ne kai ustaz bane to akwai shaytan da yake shigo maka da ustazatin naka kuma zai halaka ka wallahi Allah bada kuke sarki kiyaye mu eh wallahi danu ala shafahu farati muna kan gaba sosai sai mun yi da gaske shaytan da gaske yake aikin sa na sha mai tamana wannan da gaske yake aikin sa mu ne muke yin sakaci mu ne muke yin sako-sako amma shi da gaske yake eh Allah madaukakin sarki ya mana tsari da shaytan Allah ya mana tsari da shaytan ba a zagin shaytan kada ka zage shi kace Allah ya tsine ba kace ka dura masa ashara ba zagin shaytan annabi ya ce in ka zagi shaytan sai ya ƙara jin shi wani ne ƙara kumbura eh kace Allah ya la'ance shi shikenan a'udhu billahi minash shaytan shikenan ka gama kamar yadda Allah ya koya mana saboda haka wannan mutum yana fara sallah kawai sai ya tuno wancan abu malai ce wa hadha lahu wajhun wannan kuma abinda malai kawo wannan kisa yana da fuska li annan nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna ash-shaytana idha uqimatu as-salatu jaa ila al-insani saboda annabi sira da amince sai ara tabbata a gare shi da kansa ya ba mu labari da bakin sa mai albarka yace idha uqimati as-salatu duk lokacin da aka tsaye da sallah aka tada sallah jaa ila al-insan shaytan yana zuwon wa mutum ya qulahu sai yace da shi uzkur kaza tuna kaza uzkur kaza tuna kaza annabi yace lima lam yakun yadhkuru hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam salla irin abinda mutum kwata-kwata ma ya manta da shi ko ya bar kwakwalwarsa ya tafi wallahi dan uwa sai shi dan yazo ya saka rinka tuna shi haka manzon Allah ya ga mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tuna kaza tuno abu kaza shi yasa sai ga tunaninkan kala-kala kayi kaza annabi ya ce irin abubuwan da mutum ba bai tuna shi ba hatta ya dhalla ar-rajulu har sai mutum ya kasance ya zamo la yadri kam salla bai ma san raka'a nawa yayi ba baka san raka'a nawa yayi ba eh ba uku talib wal madlub ana sallah limami bai san yayi rafkanuwa ba mamuwa ba su sani ba an yi rafkanuwa a masallaci ga mamu ga limami bai sani ba mamuwa bai sani eh ko kuma an yi rafkanuwar an katan wai me aka manta ni an san dai an yi bawani abu amma sai har katan wai me aka manta wai an manta ma abin da aka manta kaga ai da matsala sai a dora da mafi karancin abin da ake kai misali idan a raka'a ta uku ce sai a dawo raka'a biyu sai a batta a raka'a biyu sai a cika sauran in an gama sai a sujjada ba aje eh shikenan kawai abin da za a yi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace sai mu dakata haka insha Allah ta'ala wa hadha shay'un mujarrabun mushahad malai yace wannan abu ne da yake an jarraba shi kuma an gani an san ana yi eh zamu dakata zamu shiga inda malai yake cewa walakin hal li hadha dawa min dawa shin wannan cuta akwai magani akan ta shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala a sati mai zuwa abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am malam amin sallallahu alaihi wasallam na'am
kuma
a'a banda lokacin da aka hana, banda lokacin da aka hana. Zamu dauki hadisin akan lokutan da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi akan sa ya shar'anta yin nafila. Lokacin da ba nafila bane ba a yi, ba a yin nafila sai dai Allahumma in zaka je kai alwala a lokacin. Akwai sunnatul wudu'i da malamai suka ambata. Idan mutun yayi alwala babu laifi ko da ba lokacin nafila bane je nafila ya halatta. Sai idan ka je kai alwala a lokacin baka da ita sai ka je kai nafila babu laifi. In kuma lokacin da ya halatta ne ayi nafila shikenan sai ka je kai. Ya haka zamu dau hadisi. Na'am. 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 Eh. Gaskiya ne. A'a me zai da farkon aya, ba zai da farkon aya ba. Wai wai da mutuna karatun Fatiha yayi nisa a Fatiha, wai sai ya tunanin duniya ya fado masa. Kuma sai tunanin lahira ya ƙara da, wai sai ya dawo farkon aya. Kaga yayi abin da ba sa shi ba ke. Ba zai dawo farkon aya ba, zai ci gaba ne ya ƙara sa. Tunanin kawai da tunanin da ake so ya kautar na duniya, sai ya kautar da shi ya mai gurbinsa da tunanin lahira. In ya haka kawai shikenan abu yayi. Ba sai ya dawo farkon aya ba. Ai ka'ida shine a sallah ba a karanta rukuni guda biyu ne muke wannan bayani. Idan ba a yi rukuni guda biyu a sallah, yanzu misali da zaka zo ruku'u a sallah kai ta, kai ruku'u sau biyu a sallah, sallah ka ta lalace. Kana sanar kawai kai ruku'u biyu, sallah ka ta lalace. Haka karatun Fatiha shi ma da ganganci, haka kawai ka karanta Fatiha sau biyu, sallah ta ɓaci. Saboda Fatiha mece ce? Rukuni ce. To ba a yi rukuni guda biyu a cikin sallah, idan kai ɗayan nan shikenan ya isan maka. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yawa. Na'am. 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 To. Na'am. Eh. Haka. Eh. 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 Wasa dai haka a cikin sallah. Ba daidai ba ne. Ana yin annabi yana miƙar da hannu ne guda ɗaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wannan shimfiɗa shi yake a kan ƙafarsa ta ina ta hagu. Baya ɗaga shi haka, shi aje shi yake haka. Hannun dama shi ake ɗagawa ake karkaɗa shi haka. Sannan lokacin da kake sallah kake haka. Ka shigo da wani aikin da baya cikin sallah. Don haka wasa ne da hannun ɗanyensu. Shi yasa mazhabin Abu Hanifa su suna da tsauri irin wannan. Da yake su suna ganin ba su yadda ma da karkaɗa hannu ba, gani suke an ka karkaɗa hannu masallaka ta lalace. Karkaɗa hannu ma su kaga sunna ce, amma sunnar ba ta zo musu ba, to shi yasa sai suka ɗauki abin a matsayin mai ba addini ba, ba sa yi. To ballantana kuma ana sallaka rinka haka. Wannan wasa ne. Eh, malami suka ce kuma wasa aikin da baya cikin sallah in yayi yawa yana ɓata sallah. Aikin da ba shi da alaka da sallah, in yayi yawa sallah tana lalacewa gaba ɗaya, ya kasance sallah ba ta yi. Saboda haka ba daidai ba ne in mutum yana sallah, kamar yadda muka yi bayani a baya, khushu'i shi ne yadda zuciyarka take a nitse, gangan jikin kuma ya kasance a ina a nitse. Kana shafe-shafe, kana kaza, ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne, babu laifi don wani abu, wani guri ya maka ƙaiƙayi ka sosa, wannan ba wani abu ba ne. Amma kai ta yi ka shafa nan, ka taɓa nan, kai kaza, a wannan kuskure. Allah ya samu dace. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.